Empty on the mix.
Baby, yo, kiddo.
Reina, 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 reina,
reina, reina, reina, reina, reina, reina, reina, reina, reina, reina, Kome kike so zambaki Kome kike so zambaki Kariki maidani wanuwawa Doming aka nkina shawala Kariki maidani wanuwawa Doming aka nkina shawala Kariki maidani wanuwawa Doming aka nkina shawala Baby shakara oh Baby shakara Baby shakara oh Baby shakara Wet Nasan kina tunani akane didda baki sanya wankulani nace mu je baki so kina rakani dan kinga kina da kyau kina da zubin kulani nayi zuciya na barki ban kaunan mace irin ki am ready ni kadai zan bata duk shirin ki ni da ke ne amma ina da wasu irin ki ne dan kin ce baki so na wannan zai zama matsalan ki am fresh kido ban da damuwa ko da babu ke ni zan yi rayuwa rubutu cike da paper har zaki ja da rafa waya gaban gidan ki yanzu ni zan kulle kofa Nasan ba a so a dole Dutta na so zana tatun ki da lalle Kinga kawai ki share Rayuwa da ke ni ma na kyale
Rayuwar ki ce rayuwata Baby yan mata Rayuwar ki ce rayuwata Baby yan mata Kome kike so zan baki Kome kike so zan baki Kar ki maida ni wani wawa Domin akan ki na sha wahala Kariki maidani wani wawa domin akan ki na sha wahala Kariki maidani wani wawa domin akan ki na sha wahala Baby shakara oh Baby shakara Baby shakara oh Baby shakara
Hey male make it juice
Cash ni ba rayuwa na bada zuciyar amana kin ji rukiyar amana No weni zaki sa a rana kin isa ma ki zo ki saka ni na zugunna Okay Tunda baki san ajina akwai kudi da mota zana kai ki har gidana baby baki a ra'ayina kudu da arewa babu wata a gabana
rayuwar ki ce rayuwata baby yan mata rayuwar ki ce rayuwata baby yan mata kome kike so zan baki kome kike so zan baki kar ki maida ni wani wawa domin akan ki na sha wahala Kariki maidani wani wawa domin akan ki na sha wahala Kariki maidani wani wawa domin akan ki na sha wahala Baby shakara oh Baby shakara Baby shakara oh Baby shakara
Hey male make it juice